biyo bayan yadda matsalar rashin tsaro ya addabi al'umma mazauna yankin wasu kananan hukumomi dake jihar Taraban, lamarin da ka janyo mutuwar wasu al'umma mazauna yankunar da al'amarin yayi kamari. Kwatsam sai gashi kungiyar mafarauta mazauna yankin jihar Taraban dai sun yi hadin gwiwa domin ganin sun kawo karshen wannan matsalar. Kungiyar mafarautan suka yi kukan kura tare da ninkaya a cikin wani daji na yankin Garbabi dake karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban, inda kuwa artabun ya janyo kashe masu tada kayar bayan sama da 30. Alhaji Ibrahim Nanaye, wanda ke zama sarkin Fulanin Garbabi kuma yana daya daga cikin wanda suka jagoranci wannan artabun, ya koyi mana karin bayani yayin da na masa tambaya ko menene ma yasa suka yi wannan kukar kura.
Abin da yasa mun ga matsala ne, kuka zo muka yi kuka a hakimi, hakimi ya taimake mu, ya ji kukan mu, shi ma ya ji ya yi kuka a gaba, muka zo muka hada kai muka shiga muna aiki, kuma aiki yana kyau, kuma hakimi yana taimake mu kore da gaske, kuma dan bangan nan suna aiki kore da, kuma talakokin nan suna taimako, ba su yi kukan yiwa ba, su yi kukan komai ba, amma mun kamo mai gaskiya ya mu iya mu sake shi marar gaskiya kuma sai abin da Allah ya yi.
Abdul Mumin Sale, wanda ke zama dan yankin Garbabi a karamar hukumar Gashakan duk a jihar Taraban, shi kuwa ya mana karin bayani akan cewa lallai ilahin sun koji dadi 100% da zuwan waɗannan mafarautan al'amarin an fara samun sauki.
Mu kan alhamdulillahi, alhamdulillahi mun ji dadin zuwan waɗannan yan banga Garbabi, da ba mu iya mu yi bacci sam dare karfe 7 dole za ku shiga barayin nan sun addabe mu kullun karfe 7 za su zo su fitini mutane ba hali mutane su hira, kowa mai shayi ya tashi, mai abinci ta tashi saboda fitina yayi yawa, amma zuwan yan bangan nan alhamdulillahi, alhamdulillahi kasa ya zauna lafiya, mun samu zaman lafiya fiye da inda ba a tsammani a cikin kasan Garbabi.
A nasu bangaren masarautar yankin karamar hukumar Gashaka ta bakin hakimin garin Garbabi Alhaji Salihu Abbas Muhammad, shi kuwa cewa yayi sun ko bada namijin kokari tare da tallafin dukiyoyin su domin ganin an kawo karshen wannan matsalar.
Mun zauna mun gayyaci gwamnati da su kuma mun suka kawo na gudumawa, muka hada kudaden mu muka saya albarusai masu bindiga da kowa da kowa kira su, muka saya abinci muka aje sai kusan sati ana har Allah ya ba mu nasara an kashe mutane sau da tallafi. Kawo na kawo mun harbar nan gaskiya yawanci da su bar gari na, to nace ni a matsayin hakimi a wannan sarki a garin ina ne zan je, ko muka hada ruwa da guwa da ƴan uwan mu muna bin gida tuwon gida ta zuri shi mai dare bai dubu daya ba sai bulle mun ga komai komai ana haduwa tafiya umma mashi za mu dauki mashi kaman 10 ga biya 2500 biya je daji mu dawo duka da wani aljumma ke karewa.
Honorable Paul Dogo, wanda ke zama shugaban karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban, nan take kuwa ya mini karin haske ta wayar talaho a yanda na yi masa tambaya ko ya gamsu akan yadda kungiyar mafarautan suke kokari domin ganin kawo karshen matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman yankin.
Aikin cikin gaskiya yana da shumako sosai, saboda tun kafin zuwan su da suka fara a yankin Garbabi nan abu ya yi sauki sosai, kuma binciken da suke kai gaskiyar magana shi ne suna taimaka fiye da jami'an tsaron gwamnati. Dalili shi ne sun riga sun san terrain din, sun san jeji din, bayan kaman police ne sai da DTT bi hanya ko shiga daji ba don da dajin ba kasu, amma su vigilanti da hunta nan gaskiyar aikin su ya kawo cin gaba sosai.
Indai mai sauraro ba zai mance ba, a kwanakin baya kungiyar mafarautan sun koyi kukan kura a yankin Bali da kuma Gasol, inda suka kashe yan bindiga sama da 20. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.